Ba dan bi dan gafara ba, ba dan tsoron azaba ba. Shukra lillahi subhanahu wa ta'ala, don kace afala akunu abdan shakuran, ban kasancewa ba mai godiya, ba zan kasancewa ba mai godiya ba, ba zan so in zamo ba mai godiya ba. A wannan wanda ka cewa yana ibada saboda ya wuce matsayin ibada, wannan kuskure na kuma laihina babba. Babu wanda kai ga wanga matsayin ba manzo ba. Inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima. Babu wanda bai da laihi ba manzo ba sallallahu alaihi wasallam, sai annabawa. Annabawa da manzanni ba su da laihi, amma shi manzo wannan khususiyya ta ita, wannan fadila ta ita, gafarta mai laihin da ya gabata da wannan jinkirta. Ko da yake nan malumma wajen tafsiri sun yi bayanuka sosai sosai akan wagga aya, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama, abin da ya gabata min dhanbi ummatika, na zunubin al'ummarka, wa ma ta'akhkhara, da abin da ya jiki na zunubin al'ummarka, duk an gafarta maka. Saboda mi manzo sallallahu alaihi wasallam shi an ka aiko, idan al'umma ta sun kai abin kwarai shi za a tambaya, dan kuma sun kai abin da ba daidai ba shi za a tambaya sallallahu alaihi wasallam, to sai kasance aka ce an gafarta mai laifukan al'umma wannan sun gabatar suwa, kenan ba za a tambaye shi laifin su ba, su za a caji laifin su. Sannan kuma wato wanda za su aikata wannan gaba bayan wucewa ta yi, kuma za a tambaye shi ba sallallahu alaihi wasallam. Na fahimci tambaya ta yi. Tambaya ta shi na tambaya akan waɗanda ha gane sun wuce lokacin ibada, ba su da laihi, illa kawai suna ibada ne kawai. Na'am. 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 To wannan kuma, to wannan na fahimce shi, shina magana akan zattuka irin suna turabi'atul adawiyya da makamantansu, ko waɗanda ke cewa ba su bautan Allah don hisa su aljanna, ba don jin tsoron shiga wuta ba, ba don su aljanna ba, a'a suna bauta ma Allah don ya cancanta a bauta mishi. Allah ya cancanci a bauta mishi, don haka suka bauta ma Allah. Wannan ya daidai da fassara ta Abdullahi bin Abbas. Abdullahi bin Abbas an karkashin wa ma halaqatul jinni wal insa illa liya'buduni, yace inna Allaha kanzun la yu'rafu fa halaqa al halqa liya'rifuhu, Allah taskace wanda ba a sani ba, ya halici halici don husan shi. Ashe kenan nan ga ibada ta sanin Allah aka mihi, ibada ta cincinta bauta, Allah ya cincinci abota mishi. Ko babu wuta babu aljanna, Allah ya baka ci, ya baka sha, ya baka gani, ya baka lafiya, duk ga dai ga ni'imomin da Allah ya maka. Ashe Allah dai ma wannan ni'imomin, ko babu aljanna babu wuta, cinci shi ka bauta mishi. Abinda suka nufi kenan, ba dan ba su ji tsoron wuta ba, ba dan ba su so aljanna ba. Wannan mubalaga ce ga zama watan ainihin mubalaga ce ga ubudiyya. Ka tabbatar da kai bawa kake, Allah ya halice ka don bauta, don haka ko babu wuta babu aljanna zaka bauta ma Allah. Na'am. Bai yanke ba. Shi wannan hadisi ke nunawa. Na'am. Kowane lada gare shi, kowane umarni na Allah. Allah ya bada umarni a mai da'a, ya bada umarni a bar saba mishi. Wanda adda ulsa ana biya ta yi azumi, in ya kasance azumi na cuta mishi, azumi ya faɗi gare shi. Illai kawai kullum ya aka azumi shi ba da mudu guda. Amma ɗan akwai wasu lokuta wanda ya kasance shi na samun lahiya, sai ya samu irin wannan lokacin sai shi azumce shi.